An yanke mutanen shida da aka samu da laifin kisa juyin mulkin hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mutane shidan da suka hada da sojoji uku sune Donya Kafui, wanda aka fi sani da Ezo, da Bright Allen Debra Ufosu, wanda yake mai kula da jiragen ruwa ne. An same su da laifin hada baki da cin amanar kasa. Yayin da Johan Zigbe, wani ma'aikacin farar hula na rundunar sojojin Ghana, shi kuma an same shi da laifin hada baki wajen aikata babban cin amanar kasa. Sojoji uku da aka yanke hukuncin sun hada da Warrant Officer Esther Sandekuwini, da Lance Corporal Ali Solomon, da Corporal Sylvester Akampewon. An same su da laifin hada baki wajen aikata cin amanar kasa. Dukkan waɗanda ake zargi da hannu cikin lamarin sun musanta aikata laifin. An jirge 'yan sanda dauke da manyan makamai a harabar babban kotun a ranar Laraba a yayin zaman sauraron karar da kuma yanke hukunci. Anthony Janet din kasar Ghana, Godfrey Deboa, wanda ya shigar da karar, ya yaba da sakamakon hukuncin domin ya zame ishara ga masu niyyar aikata hakan.
And for me, it sends a strong signal to the nation that any attempt at all to destabilize the nation, any attempt to organize the overthrow of the constitution will not be countenance and will be taken quite seriously.
Yace gare ni hukuncin ishara ce mai karfi ga al'ummar kasa, koda wani yayi hukunin tada zaune tsaye a kasar. Duk wani yunkuri na tayar da kayar baya ba za mu lamunce hakan ba, domin mun dauki hakan da muhimmanci. Sai dai babbar kotun ta wanke commissioner yan sanda Benjamin Agojo da jami'in soji kanar Samuel Kojo Gameli da Kofru Saidu Abubakar. Benjamin Agojo ya ce,
"It is joy we give glory to God. He alone has made it. You heard the judgment and you saw all the rebuttals. I don't need to talk again. They knew that it was falsehood, but they continued to perpetuate it and push it hard. It didn't work."
Abin farin ciki ne, godiya na ga Allah shi kadai ya aikata hakan. Kun ji hukuncin kuma kun ga duk abin da aka kitsa na ƙarya. Sun san ƙarya ce amma suka ci gaba da yi, suna kullawa amma burin su bai cika ba. Lauya Anas Muhammad ya ce hukuncin da aka dauka yayi daidai da dokar Ghana, domin in dai kotu ta samu mutum da laifi dumu-dumu na cin amanar ƙasa, kisa ne.
A law in Ghana, charging da ake ce mai high treason a law in Ghana, in dai an samu mutum guilty, wato ba ni other option sai dai wal hukuncin kisa. Yasa yanda muka doki high treason a law mu, yasa mutane judges uku ke zama su ci maganan me shi. Amma kowane other case generally in dey trial case ni judge guda ke zauna ya ci magana. Amma yanzu batun high treason judges uku ke zama su ci magana. Crime ne da ke da sanani a law mu, ba judge option ba. Yasa in me shi an fine me shi guilty, komai karancin role ne me shi ya play cikin wato hukuncin kisa aka yi ba me shi.
Shin har yanzu ana kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko a Ghana? Sai lawyer Anas ya ce,
"King constitution mu, wasu wato crimes ne mutum an same ka cikin wato hukuncin kisa ne akwai wannan cikin constitution mu. Amma a'a, domin shekaru ke ga inda Ghana ko court ya ce wai wato ya yanke hukuncin kisa ba zantarwa wannan hukunci."
Ɗaya daga cikin lauyoyin mutane shidan, Victor Adaudu, ya ce za su garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.